بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات المفروضة مرتبة في أي وقت كان.
فصل: لبوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى أتكن بياني دنغني دا رام صلى wanda ta hau kan bawa, wanda bawaye sakaci bai yi ta ba saboda wani uzuri karɓaɓɓe a cikin addini na musulunci ko saboda sakaci nashi na bil adama. Malam yace yajibu alal mukallaf, yana wajaba akan bawan Allah musulmi wanda yake mukallafi. Al mukallaf shine alladhi kullifa bi awamira wa nawahi, wanda aka kallafa mai bin umarnannuka na Ubangiji da kuma ne santar wato abubuwan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hani a kansu, shine al-mukallaf, baligi mai hankali musulmi. To yana wajaba akan mutum musulmi baligi mai hankali qada'u ma fatahu, ya rama abin da ya kubuce mishi minas salawatil mafruḍa, na salloli waɗanda suke ababan farbantawa, wajibi ne akan shi ya rama su. Duk ɗaya ne a kan rafkanuwa ne waɗannan sallolin suka kubuce mishi, ya sha'afa ne bai yi su ba saboda wata ta kima da ta girmo mishi, ko kuma a'a da gangam ne ya bar su, ya sani sare an yi kiran sallar azhur bai tafiye azhur ba, aka yi kiran sallar la'asar bai tafiye la'asar ba, har rana ta faɗa bai yi azhur ba ballantana la'asar. To yana zamantowa wajibi a kan shi ya rama wannan azhur da la'asar ɗin. Wato wannan shine magana wanda take mashhuriya a malikiya. To amma akwai malaman da suke ganin cewa yan akan rafkanuwa ne ya manta bai yi ba, ko mantuwa ce ya bai yi ba, wannan zai rama ta ne ko a kowane lokaci ya tuna. Amma in dai da gangam ne ya bar ta, to idan mutum ya bar sallah da gangam ba zai rama ta ba, dan idan ya rama ma Allah subhanahu wataala ba zai amsa ba. Iya babban abin da zai yi shine ya dage da istighfari da komawa zuwa ga Allah akan wannan laifi mai girma da ya aikata na rashin yin sallah a cikin lokacinta. Murattabatan, sannan kuma murattabatan halin kasancewar ta ita wannan sallah da zai rama, abin jerantawa akan yanda ta kubce mishi. Wato idan sallar azhur ce, ko da bayan rana ta fada zai rama ta, zai yi karatu ne a asirce, sannan kuma zai yi raka'a huɗu. Idan sallar asubahi ce, ko da rana ta fito, idan ya tashi da ya rama ta, zai yi raka'a biyu ne, kuma zai yi karatu a bayyane ne ba a asirce da ya ba. Shi ne murattabatan halin kasancewar ta tana a bajerantawa fi ayi waqtin kana, wato a cikin kowane lokaci ne, wato ya kasance a duk lokacin da ya tuna cewa wannan sallah ɗin bai yi ta ba. To bayan sallar asubahi ne ya tuna bai yi magriba da isha'i ba, bayan sallar la'asar ne ya tuna bai yi azhur ba, to yanzu a wannan lokacin kawai tashi dai ya tafi ya rama ta, ba zai yi wuta-wuta ba, ba zai yi sakaci ba. Mun gane da kyau, shine fi ayi waqtin kana inda dhuhri shamsi wa inda ghurubiha wa inda khutbati jumu'atin wa zaman safarin wa hadarin. نعم.
ويجب ترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت، فإن خالف أعاد الثانية أبدا.
ويجب ترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت. ما لن يتي ويجب ترتيب الحاضرتين جيرا تسلولي والأندسكي حررتتوب دابيو المشتركتين في الوقت والأندسكي لتعليا أتكي اللوكتي. Wajibu, yana wajaba akan bawan Allah musulmi, wajibi ne bawan Allah musulmi ya jeranta salloli waɗanda suke halartattu guda biyu, wanda suke da tarayya a cikin lokaci, to wajibi ne ya jeranta su, misali azhur da la'asar da magriba da isha'i. Waɗannan dukkaninsu, azhur da la'asar suna da tarayya a cikin lokaci, magriba da isha'i suna da tarayya a cikin lokaci. To wajibi ne idan mutum ya tashi zai yi sallah, bai yi azhur ba, bai yi la'asar ba, to wajibi ne ya fara da azhur sannan kuma la'asar. Ba zai fara da la'asar ba sannan kuma ya dawo ya azhur, a sai ya yi azhur sannan zai yi la'asar, wannan wajibi ne. ko kuma bai yi magruba ba kuma gashi lokacin sallar isha'i yayi, to wajibi ne yayi sallar magruba da farko sannan kuma yayi sallar isha'i. Ce fa ina khalafa, to idan ya zama bawan Allah musulmi ya saba wannan umarni da aka mishi, yanzu maimakon yayi tartibi tsakankanin su sai ya zama to sallat saniyata awwalan thumma sallal ula marratan thaniya, ya sallaci sallar ta biyu karo na farko sai kuma ya sallaci sallar ta farko a karo na biyu, ya zamanto yanzu yayi at-tankis, yayi sunkuyan abinda aka umarce shi. To a adat saniyata abadan, to sai ya sake sallar ta biyu har abada. Wato wannan sake wanda zai sake ya ce wanda take ta wajibi ba wai ta mustahabi ba. Inda a ce fa in khalafa a adat saniyata fil waqti, shine zamu tafi akan cewa mustahabi ne ya sake ta, amma a adat saniyata abadan wannan wajibi ne ya sake ta biyun har abada, abin da ya bai kyauta ba. Yanzu idan ya zo shi ana cikin sallar la'asar shi bai yi az-zuhr ba, ya inda malamai suka mai rangwame shine zai shiga sallar la'asar din nan da niyyar az-zuhr. Al-imam yana sallar la'asar shi kuma yana bin su da sallar az-zuhr. Lahu ma nawa wa lil imami ma nawa, shi zai samu ladan abin da ya niyya na sallar az-zuhr, imami shi ma zai samu ladan abin da ya niyya na sallar la'asar. Amma wannan a malikiya babu shi, amma waɗansu daga cikin malamai saboda faralar ya samu dai faralar jam'i shine suka halitta mai yin haka nan din. Na'am.
Wa yajibu taqdimul fawaidi 'ala al-hadirati wa in kharaja waqtu al-hadirati ma lam tazid 'ala khamsi salawatin.
Malam yace wa yajibu taqdimul fawaidi 'ala al-hadira. Taqdimul fawaid, jeranta salloli, gabatar da salloli waɗanda lokutan su ya fita, wanda lokacin su ya fita. Amma anan yana nufin yasirul fawaid, ba wai dukkan al-fawaid ba. Yana wajaba taqdimul fawaid, gabatar da yasirul fawaid salloli ɗan kaɗan wanda lokacin su ya fita, alal hadirati, akan wanda take mai lokaci. Wajibi ne ya gabatar da su kafin ya yi sallah mai lokaci. Dali bai yi sallar az-zuhr ba ta yau, sannan kuma gashi cikin lokacinta muke ciki, amma kuma tun jiya bai yi sallar magruba ta jiya ba, bai yi isha'i ba, bai yi as-subahi ba. To waɗannan kaga yasirul fawaid ne, sallah ce wanda take ta lokaci uku. To yanzu wannan wajibi ne akan shi ya gabatar da sallatar waɗannan yasirul fawaid ɗin akan wannan sallah ta az-zuhr mai lokaci. Ace wa in kharaja waqtul hadirati, wato ko da lokacin wannan mai lokacin zai fita, idan yace sai ya gabatar da su sannan kuma zai yi ta, to ko da lokacin ta zai fita wajibi ne ya gabatar da su. To amma wannan in ya zama to ita sallan nan fa'ita tana daga cikin al-mushtarikataini fil waqti, tana daga cikin waɗanda suke tarayya ne a cikin lokaci. Amma yanzu inda a ce sallar az-zuhr zai fita, lokacinta zai fita, shi kuma bai yi as-subahi ba, sannan kuma bai yi isha'i ta je ba, bai yi magruba ba, sallah ta lokaci uku ta kubce mishi. Yanzu ga az-zuhr lokacinta zai fita, in ya ce sai ya yi su duka zai yi ta, to lokacinta ita ma fita zai yi. To yanzu a wannan lokacin sai ya gabatar da sallar az-zuhr, bayan ya yi ta sannan kuma sai ya yi sallolin da ya sha, su ne sallolin da suke kan shi. Malam ta zid ala khamsi salawatin, wato matukar dai sallolin da suke kan shi wanda suka fita lokacin su ya fita ba su dadu ba akan sallah ta lokaci biyar, matukar ba su wuce sallah ta lokaci biyar ba ta yini da kwana da kuma kasa da su. Fa in zadata
alaiha ala ahadin qawlaini mashhurain aw ala al-arabiyyi ala al-mashhur al-akhar qaddimat al-hadiratu idha daqa waqtuha.
Shikenan, fa in zadat alaiha, ana fa in zadat alfawaitu ala khamsi salawati, idan waɗannan salloli wanda lokutan su suka fita, wanda kuma mutum bai yi su ba, idan har sun dadu akan salloli na lokuta guda biyar, sallah ce ta yini da kwana tare da ƙarin sallah ta lokaci ɗaya ko ta lokaci biyu ko ta lokaci uku, wajen sallah ta lokaci takwas ce bai yi ba, ko lokaci bakwai ko lokaci shida to yanzu a wannan lokacin uddimatil hadiratu idza daqa waqtuha to sai a gabatar da sallar mai lokaci idan dai shi ma lokacin ta ya kunci in yace sai ya jero waɗannan sallolin guda bakwai da ake bin shi ko salloli guda shida da ake bin sa ko salloli na lokaci takwas da ake bin sa in yace sai ya jero su sannan kuma zai yi mai lokacin to lokacin mai lokaci ita ma zai fita ita ma ya zama to daga karshe qada'in ta ne zai yanzu quddimatil hadiratu sai a gabatar da mai lokaci amma wannan ala ahadil qawlainil mashhuraini akan daya daga cikin maganganu guda biyu wadanda suke shahararru ne malikiya tana da kai maganganu guda biyu wanda kowace magana magana ce wanda take mashhuriya akwai jigajigan malamai akan ta wanda suka tafi akai na'am aw al arba'i ko kuma fa in zadat ala arba'i salawati ma'ana yasirul fawaid wadan suna ganin cewa arba'u salawati ne fa aqal wadan kuma suna ganin yasirul fawaid khamsu salawati ne fa aqal kenan wanda suka tafi akan cewa khamsu salawati ne fa aqal shine sallataini da kwana ba ta sawa ya zamanto ka gabatar da salla mai lokaci a kansu ko da lokacin mai lokacin zai fita amma fahimtar wannan magana ta biyu shine au alal arba'i ko kuma akan salloli na lokuta guda hudu alal mashhuril akhir akan mashhuriyar magana daya saboda dama maganganu ne guda biyu a malikiya wanda kuma kowace magana ce mashhuriya yanzu a wannan lokacin quddimatil hadiratu idza daqa waqtuha sai a gabatar da mai lokaci din idan dai lokacin ta ya kunci mun gane mas'alar mas'alar guda biyu ce ana malaman malikiya wadan suna ganin cewa yasirul fawaid sune khamsu salawatin fa aqal wadan kuma suna ganin cewa arba'u salawatin ne fa aqal wanda irin su ibnu abi zaid ne da qayrawani mai risala Allah ta'ala ji gansa da rahama wato shi yana ganin arba'u salawatin fa aqal sune sirul fawaid amma khamsu salawatin fa akthar wannan to samma bi kathirul fawaid amma al-imam khalil bi mukhtasar wato shi da yazo shi sai ya kawo waɗannan maganganun guda biyu kuma yace an yi maganganu guda biyu akai kowanne akwai jigajigan malamai na malikiya wanda suka tafi akai idan ka dauki ra'ayi na farko shine sai sallar da ta gita ta yi ni daya da kwana daya ake ce mata kathirul fawaid idan ka dauki ra'ayin malamai na biyu sallar yini da kwana sallah ta lokaci biyar ita ma ana ce mata kathirul fawaid na'am
kuman da kara fa'idatin fi waqtiyatin yajibu tartibuha ma'aha fa in kana faddan qada'a ma lam ya'qid rak'atin bi wad'i yadayhi ala rukbatayhi fa yana fadaha dhamma ilayha ukhra wa kharaja an shufa'in
ومن ذكر فائتة في وقتية دكان wanda ya tuna sallah wanda lokacin ta ya huta ya tuna sallah wanda ta kubuce mishi fi waqtiyatin yana cikin sallah wanda take mai lokaci misali yana cikin sallar az-zuhur sai ya tuna bai ba sallar as-subahi wanda kuma yajibu tartibuha ma'aha wanda yake yana wajaba jeranta wannan sallah wanda lokacin ta ya fita ma'aha tare da ita wannan mai lokaci din ya zamanto wajibi ne a jeranta su ya zamanto alfa'ita ce kuma yasirul fawaid sallah ce ta lokaci guda daya ba ta lokaci biyar ba ko sama da biyar akan mashhuriyar magana daya cikin malikiya ko ta lokaci shida ko sama da shida sallah ce ta lokaci daya ta liyatuna fi waqtiyatin a cikin sallah wanda take mai lokaci yajibu tartibuha ma'aha wanda jeranta wannan sallah wanda ta lokacin ta ya fita jeranta ta ma'aha tare da wannan sallah mai lokaci yajibu yake wajaba akan bawan Allah musulmi yanzu wannan lokacin fa in kana fadda idan ya kasance shi kadai ne yana sallah ne shi kadai ma'ana fa in kana munfaridan idan ya kasance yana sallah ne shi kadai qada'a sai yanke wannan sallah din kai tsaye ya fita daga cikin wannan sallah ta hanyar sallama malam ya aqir raka'atan matakaddi kulla raka'a babu wad'i yadayhi ala rukubatayhi ta hanyar dora hannayensa guda biyu akan gwiwoyinsa. To fa in aqadaha, idan har ya kulla raka'a ne bayan ya tafi yayi ruku'u ne sai ya tuna ashe shi bai sallar wanda lokacin ta ya huta ba, bai sallar asubahi ba, yana cikin sallar asuba bayan har yayi ruku'u ne, sannan kuma ya shafa ya dawo daga cikin wato ya dawo ya fahimci cewa bai sallar asuba ba, yanzu a wannan lokacin dhamma ilaiha ukhra, wato wannan raka'ar da ya kulla sai ya hado mata da wata raka'a ta daban, sai ya karo wata raka'a sai su zamanto raka'a biyu ko wa kharaja an shafa'in, sai ya fita an shafa'in bayan yayi shafa'i. An dinnan bi ma'ana ba'da ce, saboda akwai an wanda take zawa bi ma'ana ba'du, an qalilin tuftahu almadrasa, ma'ana ba'da qalilin tuftahu almadrasa, an qaribin satunadun, ba'da qaribin satunadun, bayan lokaci dan kadan za a kira ku. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina, li yahlika man halaka ba'da bayyinatin wa yahya man hayya ba'da bayyinatin wa inna allaha lasami'un alim. Na'am.
Wa in kana imaman qada'a wa la yastakhlifu wa yasdi dhalika li salati al-ma'mumina wa in kana ma'muman tamara ma'a imamihi.
Wa in kana imaman, to idan ya kasance limami ne shi wannan wanda ya tuna sallar da lokacin ta ya fita yana cikin wata sallah, limami ne yana yi wa mutane sallah ne, to yanzu qada sai yanke sallar tashi shikenan kawai, dade ta dai yi. Wala yastakhlifu, ba zai sanya wani kambacinsa ba, ba zai janyo wani ba wanda yake bayansa ya saka shi a matsayin shi zai ci gaba da yi wa mutane limanci, saboda wannan matsala din, wannan matsala din tana ɗaya daga cikin matsalolin da limami baya sawa kambaci. Wa yasri dhalika li salatil ma'mumin, dhalika wannan yankewar sallah da limami zai yi, wa yasri yana yin naso li salatil ma'mumina ga sallar ma'mum, har ma'mum ta shafa, yanzu ma'mum su ma ga baki ɗayan su, yanda limami ya yanke sallar shi ta samu tangarda, to haka nan su ma ga baki ɗaya sallar su ta samu tangarda, sai su saka ɗaya daga cikin su kuma ya musu limanci na wannan sallah din. Na'am. Wa in kana ma'muman tamada ma'a imamihi, to idan ya zamanto wannan mutumin da ya tuna wata sallah yana cikin wata sallah, ya zamanto mamuni mai koyi ne da limami, saboda dama ɗayan uku ne, imma dai mai sallah shi kadai, imma limami, imma mamu, to idan ya kasance mamu ne, yanzu tamada ma'a imamihi sai ya ci gaba ya zarce tare da limaminsa, ya ci gaba da yin koyi da limaminsa, ba zai datse wannan sallar ba, zai ci gaba da yin sallah ne tare da limaminsa. Na'am.
Fa idza faraga sallama nasiya thumma yu'idu ma sallama al-imami fi al-waqti fa idza kanat al-jum'atan sallaha dhuhran.
Fa idza faraga, idan limami ya gama wannan sallah, to sallama nasiya, shi mamudin sai ya tashi ya sallaci abin da ya manta din, thumma yu'idu ma sallama al-imami fi al-waqti, sannan kuma sai ya sake abin da ya sallata din tare da limami amma a cikin lokaci, wato wannan mustahabi ne ya sake wannan sallah din. Idan mamu ne, shi matsalar shi ba ta da yawa, ci gaba zai da yin sallah tare da limami, idan ya ci gaba da yin sallah tare da limami, idan limami ya sallame, yanzu sallar da take kan nashi ita zai tashi ya ramo, idan ya tashi ya ramo ta, mustahabi ne ya maimaita sallar ta da yayi ta tare da limami, in bai maimaita ta ma sallar shi tayi ba ta da matsala. Fa idza kanat jum'atan, idan wannan sallar da yake tare da limami ta kasance sallar juma'a ce, fa idza kanat as-salatu jum'atan, idan wannan sallah ta kasance juma'a ce, to kuma sai ya zamanto yana cikin sallar juma'a ne, sai ya tuna bai sallar asubahi ba, to ba zai dade ba, sai ya ci gaba da sallar shi ta juma'a tare da limami, bayan ya gama idan aka sallame sai ya tashi ya yi qada'in sallar asubahi, bayan ya yi qada'in ta yanzu ka sallaha zuhura, to kuma inda ya rama juma'a yanzu ba juma'ar ba da ya rama, sai ya sallace ta raka huɗu sai ya yi ta azhar. Na'am.
Tambayun sayati anna qadar rak'ati 'inda bin al-qasim bi rafa'i ar-ra'si min ar-ruku'i illa fi masa'ila madhkuratin fil mudawwalati.
Tambihun fadakarwa, malam yace sayati da sannu bayani zai zo shi anan gaba a cikin sunnoni na sallah, anna aqdar rak'ati haqiqa kullar raka'a 'inda bin al-qasim wajen Abdurrahman ibn al-Qasim al-Misri Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, bi rafi'ir rasi min ar-ruku'i, yana tabbata ne da zaran mutun ya dago kansa daga ruku'u a wannan lokacin ne raka'a take kulluwa, illa fi masa'ila madhkuratin, face dai a cikin waɗansu mas'aloli waɗanda suke ababan ambato fil mudawwalati, a cikin litattafai waɗanda suke manya-manya irin su mukhtasar, irin sun al-mudawwanatul kubra da sauran litattafai na malikiya wanda suke mudawwalat ne. To yanzu a ciki akwai waɗansu mas'aloli wanda wato kullar raka'a yana tabbata ne da zaran an tafi an yi ruku'u ba da zaran an dago daga ruku'u ba. Mayan da wannan ita ce fatawa ta waɗansu daga cikin magabata, inda ya katar dole imami ya yi ruku'u shi kenan yanzu wannan raka'a ta barka, saboda ba ka riski tsayuwar shi ba. Zaren ya yi ruku raka a takunan. Barakallahu fikum wa bihadhal qadar kifaya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.